أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان كبرك مجتهدوا أو أن مسلتي من ترى البركة مسجد عثمان بن عفان دنسي قبل كراتم منا عمدة الفقه واللفاوى الإمام الموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. ونشين مجلس منا تلاتين تكرى أسين كراتم ونا للتاني بامن تابا ساتي دي غباتا منا تكم للتاني واندي كمنا بياني أكم حكمتي حكمتي نا جاوا منا تكم بياني أكم وانشي جاوا lokaci yayi halinci muka dakata a nan. Muna bayani akan wancewa, inda malai yake cewa za a yi wa mamacin nan arwalla dalilin hadan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ga Ummu Aqiya lokacin da suke wanke diyarshi Zainab. Yake cewa ku wanke ku kafara da damarta da guraban arwalla daga cikinta. Sai malai yake cewa summa yafsilu ra'sahu wa lahiyatahu bima'in wa sidrin, yake za a wanke kanshi, a wanke gemun shi ko habashi da ruwa da madariya. Wannan kuma dalili ya zo akan mutumin da taguwar shi ta ya toshi. Allah mai cikawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa iksiluhu bima'in wa sidrin, shahida 32. Yake cewa duk da kasancewar mas'ala ce wanda tunanin sati da ya gabata mun yi wannan masala, ko za a wanke barin shi na hagu sannan a wanke barin shi na dama, na a wanke barin shi na dama sannan a wanke barin shi na hagu. Yace sun mai yaksulu kadalika maratan thaniya wa thalitha, sannan a sake komawa a wanke shi wankewa ta biyu wankewa ta uku. Wannan kuma dalilin hadisin Ummu Aqiya, wanda manzo Allah yake cewa, yake ce ma Ummu Aqiya irsinnaha thalathan aw khamsan aw sab'an aw aktsara in ra'aytunna zalika, wanke ta so uku ko so biyar ko so bakwai ko sama da haka, in kun ga buƙatar ku wanke ta sama da haka. Yace ya murru fi kulli marratin yadahu, zai cuccuda a kowace wankewa akan jikin mamacin. Yace fa idza kharaja minhu shay'un qasalahu, idan wani abu na daga bayan gari wani abu na datti ya fito daga cikin shi, yace sai ya wanke shi, shi sai wannan mai mamacin wanka sai ya wanke shi. Yace wasaddahu bi qadami, sai ya tushe wannan mahudar ko mahutar wannan abin na tutarwa, bayan gari ne ko tsari sai ya tushe shi. Aglabiya bayan gari ta kowar da bayan gari yake wutawa ta nan ne abin tutarwa yake wutawa. Yake cewa sai ya tushe shi da abduga. Yace fa illam yastamsik, idan kuma bai kame ba, yake cewa fa bi dinin harri, sai yi kokarin ya samu laka wadda take laka ce sirfa laka wadda batta da hadi da rire sai samu sai a sanya a tushe wannan mahuda ko mahutar wannan abin dattin da yake hutarwa daga cikin shi yace wa yu'idu du'ahu sai ya koma ya sake wannan mamaci arwalla duk da kasancewar mas'alar arwalla malumai sun yi sabani akan ta kuma wada mafi rinjaye ba a bukatar sai an koma yi mai arwalla saboda ainihin wankan da ake yi wa mamaci ba don komi ba don a tsabtace shi ne ba wai don a tsarkake shi ba kamar yadda bayani ya gabata kan mutumin da dabba ta kawo shi lagumin shi ya yaddo shi ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a wanke shi da ruwa da magariya wannan ita ce wada mafi rinjaye yace wa illam yanki bi talatin zada ila khamsin aw sab'a idan aka wanke shi so uku wannan dattin da yake jikin shi ko abin da ake so a samu daga jikin shi ba a samu ba yake cewa to sai a tsara a wanke shi so biyar a wanke so bakwai yake cewa dalilin hadisin Ummu Abiya hadisin da muka karanta yanzu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku wanke ta so uku ko so biyar ko so bakwai in kun ga bukata haka a ƙara ma a ƙara yake cewa sun mai yushifuhu bi thawbin sai a dan matse shi ko a goge shi da wata tufa kamar sarbeti wanda za a goge ruwan da yake cikin shi in ba don komi ba saboda kai da likafanin nashi ya shigo yace wa yuj'alu tayyib sai a sanya wannan mamacin turare shi kuma abin da yayi shine a sanya mai alhanuta kamar yadda dalili yazo alhanuta shine irin collection na turare kala-kala daban-daban wanda za a hada gudaya a sanya mai wannan yayi kuma a ina ake sanyawa malai yace fi magabinihi duk wa'ansu wurare inda datti yake taruwa hammata ne tsakankanin cinyoyin shi ne tsakankanin guyoyin shi ne duk wani wuri inda datti yake taruwa a yi kokari a sanya mai turaren nan yake cewa wa mawadi sujudihi da guraben arwallashi kuma wurare arwallashi su ne wurare guda bakwai nan ma duka ko ina a yi kokari a sanya mai turare kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa amurtu an asjuda li sab'i aw umrtu ni da in yi sujada akan gabbai guda bakwai ga huska goshin shi hancin shi tahin hannun shi guda biyu gwiwoyin shi sannan ƙafafuwan shi kuma wannan ba don komi ba saboda girmamawa da wannan guraben na arwalla kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa abinda za a gane al'umma ta gobe kiyama shine za su taho a ranar tashin kiyama gurrun muhajjalina min atharil wudu suna masu haskawa suna masu kyalli duk wani gurbi wanda bawa yake sujada da shi zaka samu a ranar tashin kiyama yana haskawa daga ka gani shi yana haskawa to wannan yana ɗaya daga cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa in tayyabahu kulluhu kana hasanan idan ya sanya mai aka lulluɓe aka share wannan mamacin dukkan shi da turare yace abu ne mai kyau kuma wannan yana ɗaya daga cikin al'adar larabawa tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai kamar yadda hadisi Ummu Abiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ja'alna fil ghasalati al-akhira kafura idan aka zo wankewa ta ƙarshe in misalin wanka bakwai za a yi wa mamacin nan ko wanka uku za a yi mai wankewa ta ƙarshe a sanya wa wannan ruwan a sanya mai kafur nau'i ne na daga turare wanda yana da ƙarfi sosai manzo Allah yace aushe amin kafur ko wani abu daga cikin kafur kenan koda umwar mata tare aka samu wanda yana kamshi a cikin ruwan sai a sanya sai a wanke wannan mamacin da shi kaga wannan shi ke nuna an wanke mamacin dukkan shi da turare in an lullube an shafe mamacin da turare wannan abu ne mai kyau yace wa yujammaru akfanahu yace wannan mamacin za a mai tashmir shine turaren wuta ni za a ma turaren wutan wannan likafinin nashi wannan kuma da kai hadisin da Imam Ahmad ya hutar da shi da wa'ansu ma daga cikin ashabu sunan suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza ajmartumul mayyit fa ajmiruhu thalatha idan za ku yi wa mamaci turaren wuta yace to ku mai hasu uku duk da kasancewar hadisin yana da rauni hadisi ne wanda ba wanda ya rafa Aisha zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa Yahya bin Adam. Shi kuma malamai ba sa daukan hadisin shi, hadisin gaskiya da kai illa sai dai ina tunanin sati da ya gabata mun yi wannan karatun, yake cewa sai dai da kai hadisai wanda suke karfafa wannan hadisin. Hadisi ne da isnadi wanda yake ingantacce daga Asma binti Abi Bakar, yarda Allah shi tabbata a gare shi, ta hudi a lokacin da za ta mutu take cewa in dai Allah ya kaddara mun mutuwa ku wanke ni ku mun alkahani wa ajmiru siyabi, tuhahin da za ku sa mun ko alkahani na ku musu tararen wuta sannan ku lullube ni da su. Wannan hadisi ne wanda Ibn Abi Shayba ya kawo shi, haka shi ma Imam wannan Abu Hurairah yarda Allah shi tabbata a gare shi yayi bayani yake cewa yujammarul mayyitu witran, ana sanyawa mamaci ana yi wa likawanin shi tararen wuta witri ko so daya ko so uku ko so biyar ko so bakwai ko so tara. Kuma dukkan su wannan hadisai ne wanda ta hanyoyin da aka same su hadisai ne wanda suke ingantattu. Wannan shi yake karfafa hadisin wannan da Imam Ahmad ya kawo, hadisin da shuhuz ne, hadisi ne wanda yake da illa. Kenan dai in dai da hali a yi wa likahanin mamaci tararen wuta ana iya mai sunna ta ba da haka. Yace wa in kana sharibuhu aw azafiruhu tawilatun ukhida minhu, idan ya kasance wannan mamacin rubama ya kasance yayi dogo jiya bai kula ba da yanke hurcin shi ba, bai kula da hudda gashin bakin shi ba, yace Allah ya mai cika a wannan halin. Malai yace a mazhabin mu na Hanabila in dai sun yi yawa sun huce kima yace to ana iya dauka daga cikin su. Wannan kuma mustahabbi ne saboda ana so a same shi a hay'a yanda yake a mace, haka a same shi yanda yake rayayya, haka ake so a same shi a mace. Duk da kasancewar malikiya sun saba akan bai halatta ko da sun yi yawa a dauki wani abu daga cikin mamaci, saboda wannan tamsili ne bai halatta, amma dai sai suka ce ko da an dauki wani abu daga cikin mamaci to a sanya mai a cikin likafani shi ita hidda kayan shi. Haka su ma sauran dukkan mazaje suka ce ko da an dauka ko gashin shi ya yanke ko aka ko garin tsehe mai aka ja sai wani abu ya biyo yace to a hada mai, suka ce a hada mai a cikin likafani shi sai da kayan shi. Wannan ita ce sunna, idan ko da an dauki wani abu ko an yanke mai akai wa ko an cire mai gashi ko an cire mai gashin baki to a hada mai kayan shi da kayan shi. Wannan wada ce ta jamhurin malamai, dukkan sun yi ittifaki akan haka, sai dai malikiya suna ganin bai ma halatta ko da yayi yawa a sassake mai su ko a yanke mai su. Sai dai da kai malamai suke bayani da kai fatawa na Sheikh Muhammad bin Usaimin ya kawo, yake cewa misalin da Allah zai kaddara wannan mamacin yana da haƙora na zinariya, kaga ai tozartar da dukiya ne a barshe ta yi da wannan haƙoran na zinariya, yace to abin da yayi yace in dai suna mutuwa in dai suna huda ba tare da an biyo da wani abu ba na daga cikin shi ba, yace to ai kokari a cire su. Kenan duk abin da yake ana iya hudda shi daga cikin mamaci in aka kai shi kasuwa yana iya yin wata balar to bai kamata ba a bar shi ba ya ci da shi ba, duk abin da ba ainihin wannan in jikin shi bane ba, in dai ba zai gaggabe wani abu daga cikin shi ba. Ai da yawa za ka samu wani suna da haƙora wanda wani na azurwa ne ake mai wani a sanya mai na zinariya, to irin wannan duka in dai yana huduwa a hudda a daidai, amma dai in dai zai kasance in aka ce a gaggabe shi zai ciro da naman shi to aula a shafa mai lafiya ce da kayan shi. Shi ne yake cewa wala yusarrahu sha'ruhu, wannan mamacin ba za a tsaye ba za a sharce mai gashi ba, ba dan komai ba, saboda kada in an tahi sharce mai gashin wani abu ya biyo, khasatan gashin mace, in aka ce a sharce in ya ja to takan wani abu zai fito. Shi kuma wannan ba a bukata a ce an cire wani abu daga cikin mamaci, to shi ne a wannan halin dukkan malamai suka yi ijma'i ko da an cire mai abin da ya kamata a dunkule mai kayan cikin likafanin shi ya tahi da kayan shi. Yake cewa wal mar'atu yudaffaru sha'ruha thalathata qurun, ita mace za a yi mata kitso a mata kamu guda uku. Yake cewa wa yusaddalu min wara'iha, za a zubo wannan kamun za a zubo shi baya.
kenan za a karkata kamun da za a yi yanda zai yi baya ba yayi gaba ba. Wannan kuma ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Lokacin da Ummu Atiyya suka wanke diyan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, tace mana, tace take cewa baffarna sha'raha thalathata qurun, yace mun kitsa mata gashin ta, mun mata kamu guda uku, wa alqainahu min khalqiha, yace he muka jewa wannan kamun guda uku da muka yi ta baya. Wannan gashin Larabawa kenan. Kuma in an yi kokari su yi baya, ko da ba su sauka kasar ba ne su yi baya. Wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kenan da Allah zai kaddara wannan mata, Allah mata cikawa, to yana da kyau a sunce mata gashin ta a mata kamu uku. Wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. In ba a samu ba ko dama ba la ba, ba wani abu a cikin haka. Wallahu ta'ala a'lam. Duk da kwai kaga a mazhabin Malikiya nan yake cewa wala, amma Hanabila yake cewa wala yusarrahu sha'ruha, ka sun yi inkarin tsehi mata ko sarce mata gashi, sarcewa mamaci gashi. To wannan da yawa daga cikin malamai sun kawo wannan hadisin na Ummu Atiyya, lokacin da kwai riwaya wanda a cikin Sharhul Kabir ya kawo, yake cewa mashaqnaha thalathata qurun, yace mun tsehe mata gashin ta, ai ba a yi kitso ba sai an sharce. Yace tabbas mun sharcewa Zainab gashin ta, sannan muka mata kamun guda uku. Kaga wannan halittin sharcewa, amma dai in wani abu da zai zuba, to ai kokari a hada mata kayanta. Wallahu ta'ala a'lam. Sai ke cewa to wannan an kare wanka, kaga rukunnin da ya kamata, abin da yake ladabin gawa can ya ce maka ga abin da ya kamata a yi, ya maka bayanin tajhizuhu, shine a shirya gawa. Yanzu to yin an zo kan likafani, yake cewa summa yukaffanu fi salasati aswabi, shi wannan mamacin za a mai likafani a cikin tuha guda uku. Wannan tuha guda uku kurum tsumma ne wanda ake mai zawati, shine za a kawo a shimmuda har guda uku, a lullube shi, a lullube na farko, a lullube na biyu, a lullube na uku, sai a darme in an sanya cikin kabarin shi sai a kunce. Wannan shi ke nuna maka dan adam ba komai bane ba. Allah ya kiyaye mu. Yake cewa wannan likafanin guda uku da za a yi mai, yace bidun laysa fiha qamisun wala amama, tuhafi ne ko likafani ne wanda suke farare a tare da shi. Shi wannan mamacin ba za a dinka su ba, su kasance matsayin riga ba, ko ba za a mai rawani ba. Wannan haka aka birne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Akwai riwaya ta Aisha, yarda Allah shi tabbata a gare ta, hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi, take cewa an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama likawani a cikin tuha ne guda uku. Yake ce, take cewa kowane tuha da aka sanya mai bidun sahuliya, riwaya ta Muslim, riwaya ta Imam al-Bukhari yace bidun laysa fiha qamisun wala amama, yake cewa fararen tuha ne babu riga a tare da tare, ba a sanya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama riga ba, ba a sanya mai rawani ba. Yake cewa udrija fiha idraja, an lullube manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin su lullubewa. Wannan shine likafarin da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Sai dai wannan idan muka dauki hadisin, duk da nan gaba za mu kawo magana ta wanda malam ya kawo ta na ba sanya in an yi wa mutum riga ma ba wani laifi akan haka. Tunda nan Aisha ta bayyana abinda aka yi wa manzo Allah likafari kurum aka mai lifaf, shine dan kalle wanda yake babba, wanda aka sanya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama farare wanda suke suhuliya na kasar Yemen. Suna da kauri, aka sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi mai likawai, take cewa ba a sanya mai riga ba, ba a sanya mai rawani ba. Wannan shi ke nuna maka lalle a lokacin nan ana yi wa mutum da riga ana sanya mai rawani. Shi ne da yawa daga cikin malaman da suka kawo hujja da wannan hadisin, wanda Aisha ta ce ba a yi wa manzo Allah, suka ce to in ba a yi, ya aka yi Aisha ta yi bayanin ana sanya riga, wannan ba a sanya mai riga, ba a sanya mai rawani ba. In hali ya bada haka, ana iya dinkawa a sa, kamar yanda nan gaba za mu gani da kwai wanda daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda suka yi umarnin haka. Yake cewa malam yake cewa wannan kuma hukunci ne ga mace da namiji, kowanne za a mai likafani tuha ne guda uku, kamar yanda aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama farare. Yake cewa yudraju fiha idrajan, za a lullube wannan mamacin a cikin wannan tuhahin guda uku, lullubewa. Sawa'un ya kasance kamar da yadda dai aka sani, dai in an ce saubun shine lifaf, irin dogon kyalle wanda ana iya lullubuwa a cikin shi shine dai zawati dai wanda dai muka sani yace wa in kuffina fi qamis malai kawo wannan masala yake cewa to inda za a yi wannan mamacin koda za a yi mai likafani da riga wa izarin da izari shine kurjille wa lifafatin da a samu dogon ko mayayi ko dogon kyalle wanda iza wannan zawati wanda za a lullube shi a gashi yace fala ba'as yace babu laifi aka haka wannan kuma mustahabbi ne a wurin a cikin mazhabin malikiyya wannan kuma ba dan komai da kai hadisi Abdullah ibn Amr ibn al-As yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa al-mayyitu yuqammasu wa yu'azzaru yake cewa mamaci ana yi mai riga ana yi mai izari wa yulaffu fi thawbi thalithi sannan ami lifaya za a nannade shi a cikin tufa ta uku yace fa illam yakun illa thawbun wahidun kuffira fihi idan ba a samu ba komi ba a tare da wannan mamaci illa tuha guda daya yace to za a mai likawani da wannan tuha guda daya wannan kallan shi kadai aka samu wannan zawatin shi kadai aka samu to za a yi mai da shi ya wadata shi ne wajibi wannan dalilin haka hadisi ne wanda Imam Malik ya hutar da shi haka Abdurrazzaq a cikin musannaf din shi ya hutar da hadisi ne isnadin shi wanda yake ingantacce haka sai wannan hadisin abin da yake karfafa shi da kai hadisin da Imam Bukhari ya hutar da shi a cikin sahihin shi hadisi Abu Bakar yarda Allah shi tabbata a gare shi lokacin da mutuwa ta zo me yake cewa ikilu thawbi hadha wa zidu alayhi thawbayni fakaffinuni fiha yake cewa ku wanke wannan tuhattawa in kuka wanke ta yake cewa ku kara mun tuha wata koma bayan wannan tuhattawa sannan ku mun likafani a cikin su a ga wannan shi yake nunawa lalle ana likafani da riga shi sanya malam ya kawo kuma karkashin mazhabin malikiya suke ganin mustahabbi ne idan an yi wa mutum likafani a riga an mai likafani da riga wallahu ta'ala a'lam wannan kenan bangaren abin da ya shafi namiji riga izari sannan kuma zawaji kamar yadda aka yi wa Abu Bakar yarda Allah shi tabbata a gare shi sannan yake cewa wal mar'atu tukaffanu fi khamsati aswadi ita kuma mace za a mata likafani a cikin tuha guda biyar yace na farko dir'un ainihin dir'a da halishin larabci shine silke wanda ake sanyawa amma dai idan ka dauka in ana mas'alan mace aka kawo mas'alan dir shi shine doguwar riga wanda mace wanda za ta sanya daga kafadarta har ƙasa kuma mai kabri kamar yadda malam mai risala ya kawo bayani akan wanda yanayin da mace ya kamata ta yi sallah yake cewa dir'un wa khimarun tataqannau bihi yace wajibi ne a samu doguwar riga daga sama har ƙasa sannan ta samu mayafi wanda za ta liƙe kanta ya sabo har kirjinta shine khimarun tataqannau bihi shine nan malam yace dir'un wa maqna'atun shine dan mayafi wanda mace wanda za ta darma ko wani dan karamin hijabi wanda zai lullube mata kanta har zuwa kirjinta ka gani idan an samu ka an samu jilbab an samu shiga ta musulunci tunda jar shine riga wanda take kakkaura wanda mace idan ta sanya baya yiwuwa a gafar ɗinta kuma ta sanya abinda daga sama zai kawo mata har wannan ya haɗu da wannan riga shine ubangiji da yake mana umari ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihim shine jilbab rigar da mace za ta sanya daga sama har ƙasa wanda wani bai isa ba ya ga ba siffa jikinta ba ko kuma ya ga wani abu daga cikin daga gangan jikinta ba shine yake cewa wannan shine likafanin da za a yi wa mace a samu doguwar riga a sanya mata mai kauri sannan a samu miqni'a wannan mayafi wanda ko ajiko wanda zai sabka har zuwa kafadinta ko kirjinta yace wa izar sannan a samu jabto a samu izari kurjille wanda za a darma mata a matsayin zani yace wa lifafataini sannan a samu zawati guda biyu sai a nannade ta a cikin shi kaga an samu tuha guda biyar kaga riga mayafi izari sannan kuma zawati guda biyu wannan shine abinda kamar yadda wannan hadisi Ummu Atiyya yake bayyana mana, take cewa fa kaffannaha, sai muka lullube, sai muka yi wa diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama liqahani fi khamsati aswad, a cikin tuhane guda biyar, wa khammarnaha kama yukhammaru alhayy, muka sanya mata adiko ko muka sanya mata mayayi, muka lullube kanta kamar yadda muke lullube kawunan mu a matsayin mu na rayuwa. Ga wannan dalili ne wanda yake tabbatar mana haka ake yi wa mace, in an yi haka shine sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai dai nan da kai kullun zaka samu tsaikon da ake samu wurin sayen zawati na mace, ga waɗanda suke siyan ka zawati, kurum yanka dai ake yi, namiji ne na mace ne dukkan su dai ake yi. Shi kuma ya kamata a ce lokacin da ake yanka zawati ya kasance da kwai bambanci tsakanin yankan namiji da yankan mace, saboda adatan mace tana da babban jiki, abinda zai lullube namiji to in mace ne baya yiwa ya lullube ta yanda ake so. Shi ne a wannan koda abin bai isa ba, ana iya kaiwa a bai dashi, a kai mai dumki ya dumka a yi dashi duk don a samu abinda yake wadatacce, ko a samu lifaya, ko a samu zawatin guda biyar a nan nade ta, a ƙara nan nade ta. Shi da bayan da ake yi shi ne za a shimfiɗa zawatin ɗaya kan ɗaya, in namiji ne guda uku, in mace ne guda biyar, sai a ɗora wannan gawa a sama, sai a ɗauko ɓangaren dama a miro shi hagu, a ɗauko ɓangaren hagu a miro shi, sai a kulle, ko kuma a bar shi hakan na ƙarshen sai a kulle, haka na biyu, haka na uku, haka na hudu, haka na biyar, sai a kulle, idan an sanya ta kabari sai a sanci. Wannan shine abinda sunna ta karantar. Idan kuma da halin da za a yi mata riga ohara, a yi mata riga wanda take kakkaura har ƙasa, a sanya mata zani wanda yake hori, sannan a sanya mata adiko wanda ko mayayi wanda zai lullube kanta, sannan a samu zawati guda biyu a dora ta a shimo da a lullube ta da shi, sannan a mata na biyu, sannan a kulle ta a kai ta abin da ta haka, in an sanya ta cikin kabarinta a kunce. Wannan duka wanda aka yi yayi mustahabbi ne, amma dai a mata likafanin kamar yadda al'ada ta, ko kamar yadda dai malamai suka yi ta bayani a kan hakan shi ne aka samu anyan, amma dai in an yi hakan shi ma babu laifi, fala ba'as. Sannan malam ya kawo matsala ta gaba, ya ce cewa wa haqqun nasi bi khaslihi wa salatu alayhi wa dafnihi wa sayyuhu fi zalika, mafi cancanta wanda ya kamata ya yi wa wannan mamacin wanka, ya yi mai sallah, ya kai shi ya sanya shi cikin kabarin shi, shine mutumin da ya yi wasiyya a kan shi. Ya zo mutuwa ya ce ina buƙatar in na mutu malam wane, ko kuma ɗan uwana wane, ko babana ya yi min wanka, ko kuma matata ta yi min wanka, kuma wane ya yi min sallah, wane ya sanya ni cikin kabari. Idan dai ya riga ya yi wasiyya, to ba hurumin a kaddamar da wani, koda baban shi ne, koda sarkin gari ne, wajibi ne a tabbatar da wasiyya. Shine kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khayran lil wasiyyati lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin. An riga ya an wajabta mana, in dai wannan nan ya mutu ya bar wasiyya, to bai dace wa in dai adali wanda ake tabbatar ake kyautata to akan shi ya huto, yace wannan nan mamacin ku yayi wasiyya akan ayi me kaza ayi me kaza, in ya rubuta ya huto ya bayyana ya karanta wa mutane, ni wani dan wane ina wasiyyar, in na mutu wane ya mun sallah, wane a bashi kaza a cikin dukiyata, wane ya kai ne binne ni, wane ya mun kaza, wane ya mun kaza, ba wanda yake da hurumin ya daga ko a cikin dukiyar shi ya riga ya ce na yi wasiyya gidana da motata da wane da kaza da kaza, ina a ɗauka a ba wane. Abu ɗaya da magada za su yi, za su yi kiyasi, in ya kai ƴanciyar ɗan dukiyarsu to wannan babu hurumin a ɗan rafazar da shi. Ko waye ya ma wasiyyar nan, yana da suna da magada, suna da incin su ce a'a ko kuma su ce eh, in sun ce a'a to tunda yayi wasiyya kuma ya shiga cikin haƙƙin mu, to mun yahe a bashi, wannan ana iya bada, amma dai ya wuce ɗaya cikin ukun dukiyar shi to ba wanda yake da hurumin ya bada daga, in ƙasa da haka ne ana iya bashi. Hatta da Abubakar yana cewa ɗaya cikin goma, Umar yana cewa, Abubakar yana cewa ɗaya cikin biyar in aka samu ana iya ɗauka a bada, tunda bil ma'ruf, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wa Sa'ad yace as-sulsu was-sulsu kaseer yace ɗaya cikin uku sa'ad yace yayi yawa amma dai a dauka a bana saboda yarinya ɗaya lakan gare shi wanda za ta gane shi cikin ya daga nan su Umar Abubakar ɗaya cikin goma haka yake ba yake ijazar wasiya amma dai in dai ta kai ɗaya cikin uku in magada sun ce to ba matsala in ta wuce ɗaya cikin uku in magada sun ce ba matsala a bada to za a bada amma dai in suka kiya babu hira a bada kasa da ɗaya cikin uku in ma me yayi wasiya wajibi ne sun yarda ba su yarda ba wannan hurumi ne a cikin dukiyar shi ya dauka yi wa kanshi wajibi ne ai ijazarta yayi wasiya akan kaza wani ya muni sallah to ba wanda yake da hurumin ya daga in kun yi haka kun ci mutuncin shi kun taka wasiyyar ta ko bi dacewa ga wanda mamaci ya bari su ketare haddin abinda yayi wasiyya akan shi na ce in na mutu wanda nake so yayi mini sallah to wajibi ne a wannan shi sun ya nan mallan sai ya kawo yake cewa wanda yayi tantanta yayi wa mamaci gawa yayi wannan mamacin wanka ya binne wannan mamacin yayi mai sallah shine wasiyyuhu wanda yayi wasiyya yayi mai wannan abu idan muka koma da kai Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda da yawa daga cikin malamai sun kawo shi Ibn Abi Shayba ya kawo Imam Malik ya kawo shi amma wannan shi aka Ibn Sa'd Ibn Munzir dukkan sun kawo hadisin Abubakar lokacin da yazo mutuwa sai yayi wasiyya yake cewa matar shi Asma'u bint Umays ita za ta yi mai wanka duk da kasancewar ga manyan sahabbai ga abokai ga su Umar ga waye ba wanda ya kusanci gawar shi wurin yi mai wanka tunda ya riga yayi wasiyya to wajibi ne wannan matar tashi ita za ta yi mai wanka haka lokacin da Aisha Allah mata cikawa ta yi wasiyya ta ce ba ta son kowa ya yi mata sallah in ba Abu Huraira ba ina kasancewa da kai Amirul Mu'minin da kai Hakimi da kai wanda yake al-Imam wanda yake jagora a cikin gari a ita ta yi wasiyya ga wanda zai yi mata sallah Abu Huraira ya gabata ya yi wa Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta sallah yace to yanzu in aka yi wannan mamacin bai yi wasiyya ba bai ce ba wani zai yi mai ba bai ce wani zai sanya shi kabarin shi ba bai ce wani zai yi mai sallah ba ya ce to a yanzu wanda yake mafi cancanta baban shi sai a leka a cikin dangi ina baban shi yake baban shi gashi nan to baban shi shine mafi cancanta ya yi mai wanka ya yi mai da kamar ya sanya cikin ramin shi ko kuma ya yi mai sallah sai dai idan bai da ilimin da za ya yi mai ko yana tsoron gawa ba zai iya wanke ta ba sannan yake cewa sun maltat idan babu baba kakan shi saboda tunanin da ake yi wanda ya gabace ka kwanuka a rayuwa yayi ka experience yar rayuwa wannan duka abu ne wanda ba zai sha maka je ba zai kai ba a ce ba su wani nan ba su yi irin wannan abubuwan ba shine nan baban shi in babu baba sai kakan shi yace summal aqrabu fal aqrabu min al asbab sannan makusanci zuwa makusanci daga cikin masu cin gadan shi mazaje shi ne masu cin gadon shi mazaje shi ne ɗa sannan ɗan ɗa sannan ɗan uwa shakiki sannan ɗan uwa ɓangaren uba sannan babban shi wa'annan su ne wa'inda suka cancanta ko suke da haƙƙi a kan wannan gawa kaga kuwa abin da ya saba shi kaga an yi mutuwa ku wanda kuke gawan nan take wajibinku sai ku gani kun ja baya kuma hasatan zaka samu wannan daga cikin yana iyawa ya yi wa ma'ayin shi ko ya yi wa mamacin shi duk abin da ya kamata a yi amma dai sai ya koma a ayi sai su malam wani sai su wani sai su wani wannan kuma haƙƙinka ne ka sauke akan mamacinka shine ka gani in dai mamacinka bai yi wasiyya ba to farkon wanda ya kamata a ce ya dauki da wayniyar duk abin da ya kamata a yi a na tashhizul mayyit na shirye mamaci shine baba idan babu baba kaka idan babu kaka to dan shi idan babu da dan shi sannan idan babu dan da sannan dan uwan shi wanda yake shakiki saboda ai din aka zo abin da ya barin wayannan su fara morawa ka gani kuwa haƙƙin su ne a kai sannan dan uwan shi shakiki sannan in babu dan uwa shakiki ko bai iya ba dan uwa li abin wanda suke uba daya sannan kuma babban shi kanin baban shi ko wan baban shi wannan su ne mafi cancanta akan wannan mamacin a halin da bai yi wasiyya ba aka samu wani aqida shi ba irin aqida ba wanda suke kibaye da shi bane ba ya riga ya rubuta ya ce nayi wasiyya in na mutu da wani da wani za su tsaya akan gawata su za su yi komai to wannan babu ko da aqida ba ɗaya ba ba wanda yake da hurmi ya to ya ƙetare wannan abin da wannan abin wannan abin da wannan mamacin ya riga yi wasiyya akan shi wajibi ne a nafaza mai kayan shi kenan dan uwa wanda yake makusanci kuma wannan ba dan komi ba saboda idan ka dauki mas'ala ta uba da kaka wannan su da mu mata husayin su ga shi dan su abu ne wanda babu shakka a kan shi suna tausayi iya tausayi duk wani aibu da za su gani to za su tarce shi haka shi ma da bayan ba a samu bo'in nan ba uba da kaka ba da shi ma zai kihirin ya fallasa wani abu da ya gani a jikin ma'ayin shi haka danda haka kowa gwalgwadon iya tausayin shi shi sun ya kalkashin maslaha ne shari'a ta ba da dama haka da kwai hadisin da imamu ibn majah ya hutar da shi alhakim shi ma ya hutar da shi a cikin mustadrakin shi hadisin aisha take cewa an munke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama afwan yake cewa an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanka yake cewa wallahi tallahi da za a iya dawowa baya baya ta koma gaba yake wallahi da babu fari ba mu matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani ya taba shi ba da mu za mu yi mai wanka shine Ali ibn Abi Talib da Al Abbas da suka wanke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Ali ibn Abi Talib yake cewa wallahi tallahi ban ga wani abu ba wanda zaka gani a cikin mamaci wanda zaka yi wani abu kamar kaji wani abu a cikin ranka yace wallahi tallahi illa yanda muke ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a rayuwa ta muka gani shi a mace yace tayyiban hayyin wa mayyitan yanda yake kamshi yanda yake mulmushi yanda yake bushashi a hanji haske a gangan jikin shi yace haske a fuskar shi yace haka yanda muke tare da shi a rayuwa haka muka gani shi a mace wannan kuma daga cikin waliyan Allah sai in ya mutum ma za a hasken dashi amma dai ba wali ba waliyai ba da wancan ba ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun Allah sanya mu da gaske yake cewa wa fi ghusli limar'ati a wurin wankan mace ita ma in ta riga ta yi wasiyya to za a kaddamar da wasiyyarta ta ce wacce za ta mata wanka malam wani zai mata sallah wani mijinta zai sanya ta kabari wannan wajibi ne a nafazar da wasiyyarta ko kuma a dan uwanta na jini zai sanya ta da yawa daga cikin matan sahabbai suna kakkab da kadda bayan mutuwar su wani wanda ba muharram musu bai taba su wurin sanya su kabari na tunanin nan mun yi bayani akan Aisha mun yi bayani akan Hafsa dan da take taka tsantsan kadda wa'ansu wanda ba nata ba su ɗauke ta su kai ta kabari ba inda mata suna iyawa da ba sa yarda ba wa'ansu maza su yi musu karɓa hatta da sanya kabari an yi umarni wanda yake naka wanda yake wajibinta shi zai sanya ta kabari ya kasance kuma a daren jiya bai sadu ba da iyallen shi ba in ya sadu to daidai ya bar wa wani ya sanya ko babanta ko wani makamancinta shari'a tana da shi ma wannan ba wai banza ba shari'a ta yanka mana hakan ba akwai dalili akan haka yake cewa to wurin wankan mace wadda za ta yi mata wanka ita ce al'um ma'ayyiyarta summa aljadda sannan kakarta summa alaqrabu falaqrabu min nisa'iha sannan makusanta gulgudan kusantinsu daga cikin mata kenan diyarta al'uwarta shaqiqiya al'uwarta li'abbin al'uwan ma'ayyiyarta wadda su ne suke da inci a kanta in Allah ya kaddara ba wadda ta yi karatu ba wadda za ta iya maza wanka to wannan a wannan halin sai a nemi wata ta yi mata kuma wannan duka ba don komi ba shari'a take kankangewa na hakan da zo yi maka saboda rubama ya kasance a jikinka da koyon tabo da koyon wani aibu wanda wani inda zai gani zai iya fallasawa zai iya zuwa ya ce kai wani aika zani wani zubatar baki zai ta sanya shi bai da niyyar ya bayyana ya bayyana wannan illar da gare ka amma dai kurin cikin hira su bar baki zai ta sanya shi amma dai in naka ne an riga an yi shikenan an mutunta sai shi sun ya shari'a ta ba mu damar haka yace sai dai illa annal amira yuqaddamu fi salati ala al-abi wa man ba'dahu yake cewa sai dai a wannan halin idan aka ce da kun jagora muna da babban limami muna da alƙalin garin muna da sarkin garin idan yazo shine dama mafi cancanta yayi wa mutane sallah shine babban jagora a gun Allah a gun tahiyar rayuwar mu ta duniya idan wannan jagoran yazo sarki yazo to ba wani limami wanda yake da hurumin ya ja sallah yayi wa wannan mamacin sallah in ba shi ba sai dai idan ya saki ya ce a'a ba matsala wani kai yi wa sallah wannan kenan a da lokacin da sarakuna suke da ilimin da za su iya jan mutane sallah amma dai a yanzu kuma ai su ma suna da wanda suke sanyawa wanda za su wakilce su su yi musu duka abin da ya kamata amma dai idan ya kasance shi sarkin yana iya waye to babu wani limami wanda ya kamata ya gabaci kanshi a gaban sarki wannan haka shari'a ta bashi wannan alhurma amma dai in ya kasance ba wannan ba abin da za a iya jan jama'a shi kuma ai manzo Allah me yace sai yayi wannan falyaumukum akra'ukum likitabillahi in ya kasance bai da abin da zai iya jan mutane sallah in zallar ta lalace bai san yanda zai iya gyarawa ba shi ma ya kasance imamu in ma bai iya ba in aka zo sai dai ya koma daga gehe ba zai zanna tsaya wa bayan limami direct ba saboda manzo Allah yace liyalini minkum ulul amri wan nuha ko auka ma qala sallallahu alaihi wasallam wanda suka kamata su kasance bayana direct su ne waɗanda suke iya umurni suke yin hali wanda suke da ilimi na addini to idan ba sai ya koma gehe ko ya koma sahu na biyu ayi sallah tare da shi anan kuma ba wani abba ne ba a duk lokaci ubangiji yana bayyana mana tabbas ilimin nan ba wai haka bane ba in ubangiji ya baka to ya baka komai innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama wannan malamai su ne suke iya nosar da kai ko su sadar da kai zuwa ga ubangiji su ne suke kwatanta maka abin da yake daidai da abin da ba daidai ba kai jagoranci ne naka in kai ilimi to sai ka zama tahiyya sai ta yi kyau a tare da kai amma dai in babu to wannan kuma sai ka bar wa wanda suke da ilimi a cikin majalis su zo su yi abin da ya kamata abin da shari'a ta yi umarni a kan shi to shine nan idan bin manta ba da kai hadisin da al-Bazzar ya kawo shi hadisin الحسين بن علي رضي الله عنه يا جيكوكي لمن زال الله صلى الله عليه وسلم لوكتن سعيد بن العاص ينا مثلا أمير نجر المدينة shine gwamna a garin Madina bayan Ali ya ko ya maida khalifanci a nan Kufa can Iraki shi yanzu Sa'id bin al-As shine amir shine gwamnan garin Madina a lokacin da Al-Hasan Allah ya mai cikawa Al-Husayn yazo sai ya ce ma Sa'id bin al-As ya gaba kai yi wa dan uwa na sallah yace amma dai ka sani in ba dan sunna ba tayi umarni akan haka wallahi da ban barka kai yi wa dan uwa na sallah ga wannan dalili ne yake tabbatar maka in dai da kai jagora yana iya jan salta amma shine limamin ku to wannan shine mafi cancanta yayi muku sallah kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana la yu'minu ar-rajulu fi sultanihi illa bi idhnihi in ka zo garin mutum ka zo gidan mutum ka zo masallacin mutum to duk ilimin ka sai ka ajiye gehe wannan limamin wannan sarkin wannan mai gidan shine limamin ka sai dai idan ya baka dama ya ce an ala shiga hatta shafi sallah to a wannan halin kake da hurumin ka shafi sallah amma dai bai baka izini ba ko da karatun shi bakin alamtar kaifa ne in dai shine jagora a inda yake to a wannan halin shine zai maka sallah amma dai in dai wannan wurin shi ne shi yazo shi ne limami shi ne kaza to shi ne mafi cancanta ya yi kayan shi wallahu ta'ala a'lam daga wannan bai ci karo ba akan in jagora in ya kasance bai iyawa to ya dauki wanda yake mafi cancanta ya bashi amma dai in aka zo ba wanda yake cancanta ya ayyana wanda zai jagoranci mutane sallah in ba sarkin ba in ya dai aka koma saboda ubarnin da ubangiji a tsayin Allah wa tsayin rasulahu ulil amri minkum wannan ubangiji ya dauka ya bashi kowa da kai gogo nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya haka da mu ubangiji ya tsara rayuwa wani sai a dauki ilimi a bashi wani a dauki dukiya a bashi wani a dauki mulki a bashi wani a dauki wani sana'a ta hannu wanda kowa a garin ya koma kanshi kowa da irin baiwar da ubangiji ya bashi kuma kalkashin wannan baiwar da ubangiji ya bashi kalkashin ta za ya ci abincin shi kaga shi limamin ba mai sashi in ba sarkin ba amma dai hurumin in an zo a ce jagorancin sallah za a yi to wannan dama mai wuri shi yake da wuri shi yake da umurni in ya ce a wani ja mu sallah ko wani imamu mu ci na sallah to wannan kuma ya sabuke wallahu ta'ala sai yake cewa wassalatu alayhi rukuni na uku shine a yi wa wannan mamacin sallah kaga can ya bayyana maka abinda za a yi mai alike mai ido alike mai ido a gama habashi sannan a yi mai wanka sannan kuma yanzu a yi mai sallah ita kuma sallah da ake yi wa mamaci fardu kifaya ce kalgashin ijma'in malumai da suka yi kamar al-majmu Imam Nawawi ya kawo a al-majmu haka Ibn Hazm a cikin al-muhalla haka cikin Imam Shawkani a nailu al-Attar dukkan sun kawo akan lalle al-umma ta yi ijma'i yi wa mamaci sallah fardu kifaya ce in aka samu wane da wane suka tafi suka yi to dukkan garin sun sarke musu yi wannan sun sarke musu sallah ga wannan mamacin kuma hadisai da yawa sun zo wanda suke tabbatar da hakan kuma suna bayyana mana irin tagomashi irin lada da mutum da zai samu idan ya yi wa mamaci sallah kuma da irin shi ma gatar da mamaci yake samu idan an yi mai sallah kuma yanda hadisin Imam Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne marfu'i yake cewa duk wanda ya halarci gawa yayi wa wannan gawa sallah yake cewa falahu qiratun yana da qirati guda daya yace kuma duk wanda ya halarci binne wannan gawar yake cewa yana da qirati guda biyu sahabbai suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama miye qirati mal qiratan miye qiratan nan guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa astaghfiru ma mithlu uhudin yace mafi karantin qirati shine kamar kwatankwacin dutsen uhud mafi karantin shi kaga wannan ba karamin lada bane ba ko da gawa ba ta kaba ce ba in dai kana da arwalla kurum kaga za a yi mata sallah a ji abin hawanka ka shiga a yi mata sallah sabida irin ladan da zaka samu karamin abin da zaka samu shine kwatankwacin dutsen uhud shine lokacin da Ibnu Umar ya kasance kurum shi a tsarin shi daga ya zo a masallaci an kawo gawa an mata sallah sai ya juya ta yi shi lokacin da wannan labarin ko wannan hadisin ya cimme bai ji shi daga bakin manzo Allah ba Abu Hurairah ya ji shi sai labarin sai ya isar mai ai ga abinda Abu Hurairah ya ji daga bakin manzo Allah wanda ya halarci yi wa mamaci sallah yana da qiradi guda wanda ya bi gawa aka binne ta yana da qiradi guda biyu qiradin nan guda karamin shi shine kwatankwacin dutsen Uhud kai ko da a ce kwatankwacin dutsen karkada an ka san ba kadan bane ba shi kuma dutsen Uhud ne yayi dari ruwan dutsen karkada a lokacin nan Umar yace laqad Ibnu Umar yake cewa laqad dayya'na qararitan kaseera yace tabbas mun tozartar da qiradi ba yawa kullum in muka yi sallah kullum sai mu koma mu ba abun gawa mu dai ba kai mu binne ta kuma haka akwai duk da kasancewar da akwai zahirin hadisin da Imam Muslim ya kawo yake cewa misalin yanzu aka kawo gawa guda goma kamar yadda ake yi a harami aka kawo gawa guda goma sai kuka mata sallah guda daya ai sallah guda daya ce limami daya sallah guda daya akan dukkan wannan gawawwaki yake cewa to shin shi wanda ya yi sallan nan zai samu qiradi guda ko kuma adadin gawa guda goma da ya samu qiradi goma za ya samu da yawa daga cikin malamai suka tafi suka ce ai abin da yake wada shine duk wanda manzo Allah ce wai duk wanda yayi wa gawa sallah to in gawa 100 aka kawo kai tsaye ka bin sallah to kana da qiradi guda 100 saboda ai shi ubangijin ne ma yake ya baka in gawa nawa kawo sallah to kana da qiradi guda kowace gawa a matsayin qiradi guda 100 kuma da kai riwaya ta Imam Muslim wanda take nuna mana irin tagomashi shi da shi mamacin zai samu idan aka tsaya aka yi mai sallah shine hadisin da hadisi Abdullah ibn Abbas shi ma marfu'i ne yake cewa ba wani mutum wanda yake musulmi wanda za ya mutu a samu mutum 40 wanda za su yi tsayuwa a gaban gawar shi zai su yi tsayuwa a gaban gawar shi yake cewa wannan mutane guda 40 din nan ba sa shirka da Allah yace fa sai sun samu mai ceto a gun ubangiji ta sanya yana da kyau in an maka mutuwa kai iyakacin kokarinka ka shilanta na nesa da na kusa kowa ya sani ba dan kowa ba in Allah ya dantar da mamacinka aka samu mutum 40 wanda ba sa shirka da Allah to mamacinka ya riga ya sha in an zo a yi mai sahu guda uku shi ma ta goma shi ne yana iya gadar wannan mamacin ko da mutanen ba su kai mutum goma a yi sahu guda uku ta kan yi Ubangiji ya kalle shi ya mai rahama. Wallahi rahama Ubangiji ta yi wata komai dijin da ake tunani wallahi ta huta haka. Ubangijin nan gata yake so ya mana a kodi shi ta yake bayyana mana ma ya fa’a Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum, me Allah zai da azabanku dan ya azabtar da kai me zai kana ni, in dai za ku gode wa Ubangiji ku yi imani ku saddaka umarnin da ya muku yi. Kaga wannan ba karamin gata ba ne ba ga shi mamacin ba, haka kai ma wanda ka halarci gawan ka halarci sallar gawan ka halarci binne shi tabbas kai ma ka yi wa kanka gata. Allah ya datar da ya ce a salatu alaihi mai sallah yanda ake yi ya ce yukabbar, za a zo a tsaya gaban gawan, idan aka tsaya gaban gawan sai a yi kabbara, ya ce cewa wa yuqra'u al-fatiha sai a karanta fatiha. Wannan ko ba don koyo akwai hadisi Abi Umama al-Bahiri yarda Allah shi tabbata a gare shi, hadisi ne wanda Imam an-Nasa'i ya hutar da shi, haka Imam Abdurrazzaq shi ma ya hutar da hadisi, yake cewa ba Umama al-Bahiri Umama bin Sahal, Imam bin Sahal yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa as-sunnatu fi salati 'ala al-janaiz, sunna ga yi wa mamaci sallah an yukabbaru thumma yaqra'u bi umul qur'an, ai kabbara a karanta surah al-fatiha. Duk da kasancewa mu a mazhabinmu na malikiyya in an zo ba fatiha ake karantawa ba za a ambaci Ubangiji, sai dai an musu wada mafi rinjaye shine za a karanta suratul fatiha. Ai kaga a mazhabin malikiyya umdan mu shine Umar bin Khattab da Abdullahi bin Umar. Abdullahi bin Umar wata rana ya zo yana tsaye aka kawo gawa sai ya karanta suratul fatiha a bayyane don kowa ya ji shi, yace wannan da aka gama yace wannan ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karanta suratul fatiha idan aka zo aka sanya gawa gaba za a yi mata sallah. Idan za a karanta suratul fatiha sannan summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallama, me sallan nan zai yi wa mamaci sallah zai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati, summa yakhlasu du'a lil mayyit sannan ya tsarkake niyya ya yi wa wannan mamacin addu'a Allah gafarta mai Allah ya tabbatar da shi Allah sanya shi gidan aljanna Allah ya yalwata mai cikin kabarin shi, yace wala yaqra'u illa fi takbirul ula, baya karatu ba a karanta alqur'ani din ba a kabbara ta farko ba, aje sun mai sallama fi nafsihi an yaminihi sannan yayi sallama bangaren shi na dama sallama guda daya. Wannan shine sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yake cewa sun mai kabbar bayan yayi kabbara ya karanta suratul fatiha sai ya sake yin kabbara wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallama, sai yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan kenan a kabbara ta biyu. Da kai masala wanda malamai suke tattauna ta, shin shi wannan mai yin sallar za ya daga hannu a kowace kabbara bayan yayi kabbara harama? An samu da kai wayanda suke daga hannayensu a kowace kabbara, amma dai wata mafi rinjaye shine ba dalilin babu wani hadisi wanda ya zo daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga hannayen shi. Kidan wata mafi rinjaye shine idan kai kabbara harama kurum shikenan ka kama hannunka ka karanta suratul fatiha, idan limami ya sake yin kabbara ka sake yin kabbara ka karanta kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama, yace summa yukabbar sannan ya sake yin kabbara kabbara ta uku kenan. A wannan halin ne zai yi wa mamaci addu'a, addu'a kuma daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo kala kala, ta zo da siga daban-daban. Malam ya kawo mana wata daga ciki yake cewa zai ce Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ka gafarta wa mamatanmu ka gafarta ma rayayyinmu da mamatanmu, rayuwar da suka halarci wannan sallar ta gawa da wanda suke zaune da wanda suke gida da wanda suke hada-hada a kasuwa, dukkan su Allah ka gafarta musu. Idan kai kai ma Ubangiji zai sanya ka a ciki, yace wa mayyitina da mamatanmu da wannan wanda yake kwance da wanda suka rigaye mu gidan gaskiya, wa shahidina da wanda ya halarci wannan sallah ko jana'izar wannan mamacin, wa ga'ibina da wanda ma bai halarta ba, wa sagirina da yaranmu, wa kabirina da manyanmu, wa zakarana da mazanmu, wa unthana da matanmu, ka neman ma kowa da kowa gafara. Yake cewa innaka ta'lamu munqalabina wa maswana, tabbas Ubangiji ka san makomanmu kuma ka san masarkinmu, makomanmu Allah kadai ya santa. haka kuma ubangiji shi ya san masarkin mu gidan aljanna ne ko gidan wuta ne muna kyautar zato gidan aljanna ne yake cewa innaka wa anta ala kulli shay'in qadir ya ubangiji kai mai iko ne akan komai wannan kuma wajibi ne musallama wa ubangiji qadirun ala kulli shay'in yace allahumma ya ubangiji man ahyaytahu minna fa ahyi al-islam wa sunna duk wanda ubangiji ka rayar da shi daga cikin mu yace to ubangiji ka rayar da shi akan musulunci kuma kalkashin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan aka samu khalal a cikin ɗayan biyun wannan abu to wallahi tallahi mutun ya tabi in dai baka kan musulunci baka kan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to tababbe sunanka to shi ne ka yi wa kanka addu'a da wanda kuke tattare da su ruwan da ubangiji ka rayar da shi ka rayar shi akan musulunci akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa man tawaffaytahu fatawaffahu alaihi ba duk wanda ubangiji ka amshare shi to ka amshare shi a kalkashin sunna musulunci da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace allahumma ghfir lahu ya ubangiji ka gafarta wa wannan mamacin namu warhamhu ya ubangiji ka shikai shi wa afihi ya ubangiji ka ije mai dukkan wasu musibu dukkan wani bala'i wanda zai isa zuwa gare shi daga cikin kabari har zuwa gobe ranar mahshar ranar tashi ranar sakamako ubangiji ka ije mai shine wa afihi ubangiji ka mai lafiya shine ka ije mai dukkan wata musiba dukkan wani tashin hankali dukkan wani bala'i ubangiji ka ije mai shi wa'fu anhu kuma ubangiji ka gafarta mai zunuban shi wa akrim nuzulahu ya ubangiji ka kyautata ko ka karbe shi da hannu biyu nan annuzul ba wai masarki bane ba ake nihi ba shine idan bako ya zo ai da kai tarbe wanda ake mai wanda ya cancantar girman shi to ya ubangiji ka mai tarbe ko gara wanda ta amsa sunan gara kaga wannan ba karamin gata bane ba kake yi wa wannan mamacin ba ya ubangiji ka tarbe shi tarbe irin yanda ake tarbar bako gurgudun matsayin shi shine ubangiji ka tarbe shi da hannunka na dama yace wasti'a mudkhalahu ya ubangiji ka yalwata mashigar shi shine wannan kabarin da ubangiji aka san ya shi ubangiji ka yalwata shi riwaya ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana ana yalwatawa mamaci daidai gurgudan zira'i 70 a wata riwaya ta Abu Hurairah yace summa yufsah lahu madda basarahu yace za a yalwata mai kabarin shi iya ganin shi in daga nan ganin shi take ta yake kaiwa iya ganin shi za a yalwata mai kabarin shi kuma a tabbatar mai wannan ba shine kuma sarki wanda ka kwanta ka huta zuwa lokacin da za a tashi ka tashi ka tafi rubama ka kasance daga cikin inuwa da arshi sannan a yi wa kowa hisabi ka shiga gidan aljanna Allah ka sanya muna daga ciki shine yake cewa ya ubangiji ka yalwata mai a cikin ka yalwata mai mashigar shi yace wa silhu bil ma'i wa thalji wal barad ya ubangiji ka wanke shi da ruwa da kankara kuma da kankara al-bard shine sanyi bi iskanir ra idan aka darme ra'un to shine sanyi an aka ce al-barad shi kuma wannan kankara wannan diska ta kankara wanda idan aka goga ka san batta barin komai yake cewa to ya ubangiji ka wanke shi da galas da kankara kuma da wannan diska ta kankara yace wa naqqihi min al-khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-dars ya ubangiji ka tsarkake shi ka wanke shi daga cikin daga zanubai shi kamar yanda idan aka wanke tuha wara take huta kal daga daga datti nan misali ne tashbihi ne kasan hortuwa ita ce in dai an wanke ta to ba ta barin komai dukkan ta take huta to haka ubangiji ka tsarkake shi ka wanke shi daga dattin daga reshi ne daga zunubai kowa yana da dattin shi wani kadan wani mai yawa saboda ba wani wanda yake ma'asumi in ba annabawa ba yanzu ma in muka huta aikatawa zamu sai dai kullun ubangijin mu yana gafarta mana in dan karami ne to tsakankanin sallah da sallah an dan kare maka shi in babba ne shine ake bukatar sai ka daga hannun ko kuma ka zo ka maida al'amarin ka zuwa ga Allah ka nemi a gafarta maka kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana tsayinkanin kowace sallah ana dinkare wa bawa kananan kurakuran shi tsayinkanin kowace juma'a zuwa juma'a ana dinkare wa bawa kananan kurakuran shi hadda ma karin kwana uku a sama haka tsakankanin umara da umara tsakankanin umara da umara ana tsankare wa mutum dukkan kurakuran shi kaga wannan ba karamin gata bane ba zaka samu mutum ya wayi gari babu wani laifi a tare da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambayar sahabbai yake cewa shin ku leƙa mani ku diba mani idan ya kasance mutum a bakin kowa gidan shi da kwai tabki kullun idan ya huto a kowace rana so biye ne yake shiga cikin tafkin nan yayi wanka ya huto shin kana tunanin za a samu datti a jikin shi suka ce manzo Allah za ya samu datti wanka biyal ayini yace to haka misalin wanda yake sallah to sun ya miyi wa kanmu gata Allah ya datar da mu yake cewa wa abdul hudaran khairan min darihi ayi hakuri mu karasa adda sai mu tsida yake cewa kuma ubangiji ka canza ne gida wanda yake alkhairi da gidan shi wanda ya bari a san yayi mi za a yi ba da muhin gida wannan wanda aka tara gulo da wannan ka koma can me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa gidan mu wanda aka yi mana a gidan aljanna shine min lu'lu'in mushawwaf yura zahiruhu min batinihi wa batinuhu min zahiruhu lu'lu'u ne diyaman ne wanda aka kurkure shi idan aka kurkure shi daga ciki kana ganin abin da yake waje daga waje ana ganin abin da yake ciki kai ka sani ai me za a yi da wannan gida wanda yake na ƙasa shine ya ubangiji kamar yayi me gurubin ko ka canza me gida wanda yake alkhairi da gidan da ya barki shine ka sanya shi cikin aljanna wajiwarun khairan min jiwarihi makwabta wanda suka yi wannan makwabtan da ya bari alkhairi kasan wanda ai ulaika alladhina anama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa in muka tayi wanda za mu yi makwabtaka da su su ne mutane na gari su ne shahidai su ne annabawa to ka gani ko me za a yi da wannan makwabtaka da kuma wanda ma bai iyawa ya kame da cutar da kai Allah ka canza me makwabta wanda suka yi alkhairi da makwabtaki su ne wannan mutane na gari annabawa siddiqai masu gaskiya shahidai Allah ya datar da mu yake cewa wa zawjan khairan min zawjihi da mata wadda ta yi matar shi alkhairi kaga wannan to shine nan mata wadda ta yi matar shi alkhairi nan malamai sun yi bayani suka ce kaga ai idan mutun ya mutu da matar shi wannan matan walladina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay matakka ta yi aikin kirki ka shiga gidan aljanna ita ma za a yi da ita gidan aljanna ko bata kai ba za a daidaita a kaita ko in ta shiga afwan in bata kai ba ba hirar ta shiga in ta shiga in a matsayi na farko take kai kada tardausi Allah sa kai maharracin qur'ani ne aka ce mata to shikenan tun da dai Allah shiga mata yana can kewa ki bi shi wattaba'tuhum zurriyyatuhum biimanin sharadin in ta yi imani in dai ta shiga gidan aljanna to inda ka taka kafar ka canza ta kai haka inda zaka auro wanda ta yi ka daga rutuwa kai ka shiga gidan aljanna ita matsayin ta yake kai inda ta kankuruskan dan bariya na gangaran to kai ma fa za a dauke ka a aljanna ta mataki daya a ce to ku daki tanka kai da hadai haka iyanka bai yiwa ubangiji ya raba ku to shine duk lokacin da nan da ake bayanin wazautatul khairan min zawjatihi saboda matar ka ta nan duniya idan aka kai maka ita tan za ka gani ta ni ba ita bace ba anan ba ubangiji zai koda ta zai mata kyau wanda yayi kan hurul layli duk yanda manzo Allah yana wasafa mana hurul layli yake cewa inda za dai za a sukko ta saman duniya yace to dukkan wani mai mulki duk wani mai kudi zai bada abin da gare shi saboda ya same ta saboda irin kin da ubangiji irin tsarin da ubangiji ya yi mata to kaga an ce ka bada mulkin ka dan ka same ta ka bada dukiyar ka dan ka same ta dan me sanya baka yi abinda ba za ka yi kokari iya kokari dan ka samu irin su dari ruwa a cikin gidan aljanna to ita wannan matar ta kan za a canza mata kama za a canza mata sifa yace baya da haka ai ubangiji tun yaje bayyana mana wani za'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sudurihim mutaka ba a shiga gidan aljanna da kyashi da hasada wannan kishin daga gareta da wani abu duk wani abu za a wanke mata za ku hadu a cikin gidan aljanna kaga ubangiji ya canza maka mafi alkhairi to yanzu kaddara wani gwabro ne wanda ya mutu bai yi ba auren ba kai ba to a wannan halin shi kuma ya za a yi to ubangiji zai dauko wata wanda ita ma irin wannan halin ta shiga sai a hada su ya kasance ita ce matar shi a gidan aljanna matar shi ce ya sake ta sai Allah mata mutuwa sai a leka mata wani wanda shi ma ya saki matar shi ya mutu sai a hada su a gidan aljanna can ku teku karata wannan duka tsari ne na ubangiji saboda kaga yake cewa wa zawjatul khairin min zawjatihi, matar da mata wadda take alkhairi akan matar shi, saboda in wannan matar ta ka tatarar da kai, to tabbas zata kasance sama da abin da kake tunani ko kake tunanin ta a rayuwarka ta nan duniya. Haka kuma in ma baka buku hadu da ita ba a can ba, to da kai hurul ini suna nan suna kiranka. Wannan mata ne wanda Ubangiji yayi su dan mutane wanda suka amsa kira, suka aiwatar da abu nagari a rayuwar su nan duniya, karkashin rahmar Ubangiji idan ya sanya su aljanna za su wanda. Kuma wai mutum kan da yayi tunani da ya ja Ubangiji ya riga ya rubuta maka ɗan matanka a cikin gidan aljanna, kamar yadda manzo Allah yake cewa matanmu na can sama wanda suke gidan aljanna, idan matanmu na nan duniya suka dan bakanta mana muka ji ba daidai ba, a lokacin nan za ta ringa cewa kalla ta musgunawa masoyin mu, ta musgunawa mu ji. To kaga ni sheke nunawa an riga ya an kaddara damuwa ta san da kai, kai ne baka san da ita ba, amma dai idan lokaci ya kai zaka san da ita. Za a baka 10, za a baka 40, za a baka da kai. Na taba faɗin wannan hadisin duk da wallahi hanji bin san ba damar illaika ingancin hadisin ba, wanda ɗaya daga cikin malamai shi yake yana faɗin hadisin bin san ba hadisin ba, yake cewa duk wanda ya kasance yana da mata, to wannan matar za a canza mata halittarta sama da halittar hurul ayn. Yace kuma baya da haka za a sanya mata masu mata hidima guda 40 daga cikin hurul ayn, da ita da wa'incan din dukkan su mallakin kanki, kana da 41. Yake cewa da Allah zai kaddara mai mata biyu gare shi ya shiga gidan aljanna, yake cewa to zai samu mata guda 80, karin guda biyu matan ta nan duniya. Yace in guda uku gare ka, in guda hudu gare ka, kai dai kullun kana ƙara 40. To yanzu dai bin samu ba ingancin hadisin ba, saboda na ji shi ne daga cikin malamai na harami yana bayani, yanzu bin taba leka hadisin ba na an samu ingancin shi. Indai Allah ya sanya mu manta ba zan leka ingancin hadisin. Yake cewa wa adkhilhul janna, ya Ubangiji ka sanya shi gidan aljanna, wannan shi ne abinda kowace rai take bukata. Wa a'idhu min azabil qabr, ya Ubangiji ka ize mai azabin qabari, wa min azabin nar, da azabin wutar jahannama. Wa afsih lahu fi qabrihi, ya Ubangiji ka yalwata mai a cikin qabarin shi. Wa nawwir lahu fihi, ya Ubangiji ka haskaka mai a cikin qabarin shi. Wannan ɗaya daga cikin sallo ko addu'o'i ko sigogin addu'o'i wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi, duk da akwai wannan riwaya ta Imam Muslim, wannan riwaya da ya kawo shi malam ya kawo wa jiwaran khairan min jiwarihi, wannan babu wata riwaya daga cikin hadisai wanda ko sigogin addu'a wanda suka zo makwabci sama da makwabcin ka canza mai makwabci mafi alkhairi sama da makwabcin shi na rayuwar shi ta nan duniya, babu wata riwaya wadda ta zo daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma dai dukkansu abinda malai ya kawo, dukkansu da kai sigogin su daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba a ce ba wajibi ba sai kai wannan larabcin ba, in kana iyawa ka tsarkake niyyarka kai mai addu'a da yaranka, duk wani alkhairi da zaka iya roƙon mai kai kokari ka roƙon mai, saboda ba abin da yake bukata wannan mamace sama da wannan adda. Ta sanya hadisin Abu Umama yake hadisin Abu Umama yake cewa idan za ku yi wa mamacin ku adda, ku tsarkake niyya, ku tsantsanta Allah wurin yi mai adda. Iya tsantsanta Allah da zaka yi wurin yi mai adda, iya abinda iya amsawa da Ubangiji zai yi. Kuma mutum kada ya manta wata rana yanda wannan ya kwanta ake mai adda, kai ma haka za a yi maka adda. Da haka ana so ka tsantsanta Allah wurin yi mai adda don Ubangiji ya karba, takan yi kai dai lakkan inna da ka zo kai adda ta kan kada Ubangiji zai karba, takan yi baka da dangantaka da shi, ka zo hucewa ka tsaya don kuɗin ka samu kiradin nan, don kuɗin ya samu rahama abun Ubangiji, ka tsaya kai yi mai Ubangiji zai karba adda ka ya samu cetanka abun Ubangiji. Kowa da irin baiwar da Ubangiji ya yi, rubba ash'asa adbara law aqsama ala allah la abarra, ya zaka ga wani mutumin da zaka kalle shi ba kowa ba, ba kowan kowa ba, amma dai wallahi da zai roki Allah ya ce wannan titin sai ya leke, wallahi sai ya leke, in duk abin da zai runtse akan Allah ko ya nema Ubangiji ya yi mai, wallahi Ubangiji sai ya yi mai. Wannan tsari ne na Ubangiji, Allah ya dace da mu. Abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah ya gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu, Allah ya sanya aljanna ita ce makomansu, ita ce makomanmu. Bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana, abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana. Ɗan uwa da amanna arziki da suke bara adda, muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi, ya sanya albarka a ciki. Allah mana albarka, ya yi wa zuri'an mu albarka, ya yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi, na daga dukiya albarka, ya yi wa sauran kwanukan mu albarka, ya yi wa kasuwancin mu albarka. ɗan uwa da suke kwance a gida da asibiti muna fatan kowa Allah kurume mu mun sauke sanya abin da yake juyayi da shi kafara muna fatan ubangiji ya shiga al'amarin mu mun san ba iya ba shi kadai ne mai iyawa muna fatan ubangiji ya laffa mana ya datar da mu da duk abin da zai sanya mu wanye duniyar mu da gobe kiyamun mu lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك